Rundunar 'yan sandan jihar Niger ta gudanar da wani babban taro da masu ruwa da tsaki akan babban zabe mai zuwa. A ƙarshen taron dai da aka gudanar a Kwantagora jam'iyyun siyasa sun rattaba hannu akan wata takardar yarjejeniyar amincewa da za a gudanar da zaben lafiya ba tare da tada hankalin jama'a ba. Mataimakin kwamishinan 'yan sanda Mr. Williams Adebowale ya ce 'yan sanda fa na da iko ko kuma rawar takawa wajen tabbatar da ganin an yi zaben cikin kwanciyar hankali. Saboda haka ma muka shirya wannan taron, sannan ya ƙara da cewa:
Generally, I want our leaders, religious leaders there, to make it a point of preaching that henceforth our young boys, our youths, nobody should be seen carrying or any weapons while moving up and down during this period.
Yace gaba ɗaya dai ina buƙatar shugabanni da ma shugabannin addinai da su tabbatar sun yi gargaɗi ga matasa da su daina yawo da kowane irin makami a lokacin zaben. To 'yan siyasar da suka kaɗa hannu a takardar zaman lafiyar dai ga abin da suke cewa:
Sunana Dr. Aliyu Sabi Abdullahi, Baradin Bargo, kuma ɗan takarar Senator Niger North ƙarƙashin APC. To wannan dai na tabbata yana cikin abin da kowane ɗan Najeriya ke so ya gani. To saboda haka abin da ya faru 2011 shi ma watan abin darasi ne.
Sunana Alhaji Usman Magaji Tafe da Nasko, ba chairman PDP Magamalo Galgam. Dalilin da ya sa muka sa hannu a ƙasan nan yau, mu PDP da ke mulki musamman jihar Niger, jami'in kowa son zaman lafiya.
Su ma dai shugabannin addinai da suka halarci taron sun yi tsokaci.
Ni ne Aliyu Muhammad Sani Adarawa, shugaban majalisar malamai ta kungiyar Izalatul Bidaya Iqamatus Sunna Niger State. Gaskiya taron yana da matukar muhimmanci, kuma na fahimci akwai tsari mai kyau da su jami'an INEC suka yi, amma kuma akwai jan aiki a gaban su, akwai jan aiki a gaban police, akwai jan aiki a gaban 'yan siyasa.
Sunana Nasiru Hamza, ina wakiltar masallacin Juma'a na GRA da ke nan cikin garin Kwantagora. Eto, taro ya yi kyau ga abubuwan da suka aka faɗa, domin dama matsalar ba abubuwan da ake faɗa ba, amma abubuwan da ake aiwatarwa. Domin kamar yadda ka sani, a wannan ƙasa ta babu wasu ba mu wahala, irin jami'an tsaro da kuma su 'yan siyasa. Da a ce su abubuwan da suka faɗa za su riƙa tsayawa a kansu, to da an samu sauƙin al'amura.
Mataimakin shugaban kungiyar Kristoci Sikiriyo Abanjale da ya halarci taron ga shawarar da ya baiwa 'yan siyasa:
My advice to the politicians that they should not entertain any thuggery youth to use them as an instrument to scatter the peace.
Yace shawara ta ga 'yan siyasa kar su daurewa matasan da ke tada fitina gindi su zo su yi ta'addancin da zai wargaza zaman lafiyar. A taron dai babban jami'in hukumar zaben Yusuf Muhammad ya ɗauki dogon lokaci yana feɗe biri har wutsiya game da yadda za a gudanar da zaben, musamman ma akan na'urar nan ta tantance masu kaɗa ƙuri'a, wato katrida a turance. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.